Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 24 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A babban taron Majalisar Dinkin Duniya jiya Juma'a, shugabanni daga sassan duniya na ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin Rasha a Ukraine. Kuma da yawa sun yi Allah wadai da barazanar amfani da makaman nukiliya da shugaba Vladimir Putin ya yi. Prime Minister Joshua Borrell daga karamin tsibirin Fiji ya ce yakin cin zarafi da Rasha ke yi akan Ukraine bala'i ne da ke nuna mummunan tunani irin na da na ƙara girman daula. Ya ci gaba da cewa komai ƙarfinsu, komai girmansu, Fiji ba ta tsoron yin Allah wadai da duk wata al'ummar da ke fada. Ya ƙara da cewa mu a yankin Pacific waɗanda muka rayu cikin firgicin afka bala'in nukiliya, baki ɗaya mu mun yi tur da barazanar da Mr. Putin ya yi na yin amfani da makaman nukiliya. Prime Minister na St. Lucia a yankin Caribbean ya ce yakin da ake a Ukraine ba mutuwa da firgici kawai ya haifar ba, ya jefa duniya cikin rikicin tattalin arziki da abinci da kuma matsalar man fetur. Wani yajin aiki da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta yi ya dakatar da sufuri ta jiragen sama a ciki da wajen yammacin Afirka da tsakiyar Afirka jiya Juma'a, lamarin da ya haifar da rudani ga fasinjoji da ke bulaguro zuwa Turai da Amurka da kuma cikin nahiyar. Ma'aikatan hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama a Afirka da Madagascar a SACNA, mai kula da zirga-zirgar jiragen sama a ƙasashe 18 sun dakatar da aiki a ranar Juma'a lokacin da ake takaddama kan yanayin aiki da kuma biyan albashi, inda suka bajira hukuncin kotu da kuma haramtawa gwamnatin kasar yin hakan. A ranar Juma'a, ranar da filayen saukar jirage ke cike da tafiye-tafiye, an dakatar da tashin jirage zuwa Turai da Amurka, inji 'yan jaridar Reuters a filin jirgin saman Senegal. Lamarin kuma ya shafi zirga-zirgar jiragen sama a cikin Afirka, inji kamfanonin jiragen sama da fasinjoji. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zangar Iran sun taru a duk faɗin ƙasar domin nuna goyon bayansu ga hukumomi bayan shafa kusan mako guda ana zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da tarzoma. Dubban mutane ne suka halarci wani gangami a babban birnin ƙasar inda suka ɗaga tutocin ƙasar Iran. An kuma gudanar da wani irin wannan zanga-zanga a wasu garuruwa. A halin da ake ciki, gidan talabijin na ƙasar ya bayar da shawara a ranar Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar da aka yi a wannan makon da kuma arangama da jami'an tsaro sakamakon mutuwar wata budurwa da ke hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya za su iya kaiwa mutum 26. Wannan dai shi ne tashin hankali mafi muni a ƙasar cikin shekaru, kuma an kase hanyoyin sadarwa na intanet. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar suna kira ne da a ruguza jamhuriyar musulunci ta Iran. A cikin makon nan, shugaban ƙasar Somalia Hassan Mohamed Mahmud ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta kawar da barazanar ƙungiyar Al-Shabab da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasarsa. Yanzu muna tabbacin cewa tare da ƙarin goyon bayan jama'a ga gwamnatinmu za ta iya kawar da ta'addanci daga Somalia, inji Mahmud a cikin jawabinsa ga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Dakarun sojin Somalia da ke samun goyon bayan mayakan sa kai sun kwato ƙauyuka da dama daga hannun ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab a cikin 'yan makonnin da suka gabata, galibi a yankunan tsakiyar Hiran da Galgudo.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shadi sada zumunci Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suke cewa shike kawo rahoto.
Barka da asuba, da fata an tashi lafiya.
Barka ka dai baba, da fatan kawaye garin yau asabar lafiya.
To masha Allah, ya gida ya iyali ya mutanen Sokoto.
To alhamdulillah, mutanen Sokoto da mutanen Abuja da suna nan kalau.
To madalla.
Ya mutanen Washington DC na san ko da ke ba a soma irin sanyin nan ba daga bakin watan October.
Nan zafi ake yi yanzu gaskiya.
Ka san irin sanyin garin nan sai ya sa hankalin ka ya juye ma gaba ɗaya, ka rasa ma ka manta ma sunan ka fa da ranar haihuwar ka fa sai ka manta.
Allah sarki. Ladika. To wannan mako dai na san batu ɗaya ne da ya dauke hankali a wannan mako, shine taron da ake yi a Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake ban kwana. To ko kai ya kaji wannan bayanai da shugaban kasar yayi?
Wato ba jawabin ma shugaba Muhammadu Buhari kadai ba, kusan ma ba shine za a ce fi daukan hankali ba. In ka lura, kusan taron gaba daya ya karkata akan yakin da ake yi tsakanin Russia da kuma Ukraine, inda
da Ukraine haka yake
shi gwamnatin Amurka ko kuma shi shugaban kasar Amurka, wanda kusan shine ya fara wato nuna martani mai zafin gaske, ya bayyana cewa yakin na mutum ɗaya ne, ma'ana mutum ɗaya ne ya janyo shi
haka.
To abinda yafi bada yafi jan hankalin mutane ko kuma ya mafi daukan hankali shine irin jawabin da jawabi mai sosa zuciya da shi shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi
haka
abin nan wato na'urar talabijin
hoton bidiyo ba
ya nuna cewa madalla so mutane da yawa wasu suna kallon abin nan fa sai da suka yi kwalla irin abin ya ba su tausayi sannan da kuma haushi ta wani bangare irin yadda ya yi bayanin cewa su ba su suka takali fadan ba amma kuma dole su fito su kare kansu yace su a koyo su shirye suke a zauna a sasanta amma ga alama Rasha ba ta da abin nan to wannan dai tsakanin su ne amma dai muna fadin abin da ya faru ne tsakanin
ya faru ne haka nan ne gaskiya gaskiya kuma kasan shi kadi ne shugaban kasar da aka daga mai kafa ya aiko da sakonsa ta bidiyo ba tare da ya bayyana gurin karan kansa ba
eh kware da gaske kware kuwa saboda irin yanayin da yake ciki da kuma kasar shi take ciki to shi kansa Muhammadu Buhari jawabin da yayi wato shi kuma kusan magana ta karshe ce ta fi jan hankalin mutane kusan ita ce ma ake ta yadawa ko a kafafen sada zumunta inda ya sha alwashin cewa wato zai bar wani babban abin koyi ta hanyar tabbatar da ingantacce kuma sahihin zabe tare da yin adalci ga kowa a lokacin wannan zabe mai kamawa nan da shekara mai zuwa insha Allah
to Allah ba da ikon tabbatar da haka
to amin summa amin baba
to Murtala yau bari mu je kai tsaye ga ainihin sakonin tayin murnar mu da farko bari mu fara da wannan gaisuwar tayin murna zuwa ga amarya da ango Zainab da angunta Solomon wanda za daura auren a ranar 30 ga wannan watan Satumba wato ranar Juma'a mai zuwa kenan a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kuma akwai liyafa da aka shirye yi da za yi a Maryland a nan kusa da Washington DC to ko ka san gidan da ake a wannan auren
a gidan waye
eh to shike da za a baka gayyata ka zo ka ga inda za a yi wannan auren insha Allah in ka zo zaka zo ka ga abin nan dan haka muna mika ma alheri Grace Abdu da kuma wato al'umman gidanta gaisuwar taya murna da wannan daurin auren da za a yi a gidanta to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga Alhaji Muhammad Adnan Tahir wanda aka nada shi sarkin al'ummar musulmi a gundumar Staten Island a birnin New York a nan Amurka kenan kuma muna mika gaisuwar zumunci ga dattawan unguwar Staten Island da suka zabo kuma suka nada Alhaji Muhammad Adnan kamar su Alhaji Ofa dan Mamman da Alhaji Shamuna Aminu dan Zaki da Alhaji Muhammad Sanusi Naira Sadauna da kuma Alhaji Yahuza wato sarkin Kwamu da sauransu da kuma Ahmad Abubakar Bebeji wato Ahmadu Umma kenan a Yalwa Kumasi wanda shine ya kawo wannan gaisuwar taya murna da fatan Allah taya sarki riko ya kuma bashi fadawa na gari da za su rika al'ummar musulmin Staten Island
to amin summa amin baba to nan ma bare mu taya murna ga wani abokin harkar ko kuma zance dan uwa wato Alhaji Abubakar Lemi wanda shine sakataren kungiyar ƴan canji na jihar Sokoto ko kuma tsohon sakataren kungiyar ƴan canji na jihar Sokoto ban iya tantancewa ba amma dai ina tunanin tsohon sakatare na kungiyar ƴan canji ne Alhaji Abubakar Lemi saboda daurin auren ƴarsa Khadija Abubakar da angunta Dr. Mudassir Haruna wato wanda aka daura shi a jiya Juma'a 23 ga watan 9 shekara ta 2022 a gidan Alhaji Abubakar Lemi da ke unguwar Alkanci bayan Sokoto North Local Government Secretariat muna taya shi murna kuma muna fatan Allah ya albarkaci wannan aure kuma ya ba su zuriya daye ba kuma saliha
amin summa amin to yanzu kuma bari mu taya iyalan Alhaji Abubakar Usman Malala murnan sunan yarinyarsa Khadija Abubakar Malala Amal Allah ya raya ta ya mata albarka amin summa amin to Murtala bari mu mika ta'aziyya zuwa ga babban limamin kasar Ghana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu na rasuwan babban limamin jihar yammacin Ghana Alhaji Sani Abdullahi wanda Allah ya masa cikawa da yammacin shekaran jiya Alhamis bayan yar gajeruwan jinya to Allah ya ji kanshi ya gafarta masa ya ji kan magabata duk baki daya sa'annan muna mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga al'ummar jihar yammacin Ghana
Allah ya je ka habibu bari kuma na yi rashin habibu bari baki
Allah ya je ka Habibu Bari
ya Allah ya je ka Habibu Bari kana ya je ka Habibu Bari
Allah ya je ka Habibu Bari
Allah ya je ka Habibu Bari
Allah ya je ka Habibu Bari
ya Allah da Rasul Allah albaraka shahuda Allah Allah ka je ka Habibu Bari
Allah ya je ka
Allah ya gafar sawa habibu bari
Allah ya gafar sawa habibu bari
ga san jama'a da tatafu yalle ma sai habibu bari
Allah ya je ka habibu bari
ga san jama'a da tatafu yalle ma sai habibu bari
Allah ya je ka habibu bari
Allah ya je ka habibu bari ya gafar sawa habibu bari
Allah ya je ka
Murtala bari mu shiga kuma ga gashe-gashen mu na abar ya huce wanda za mu fara da wannan gaisuwa daga Alhaji Sani Abdul Wahab Kanji yace ina gaida Musa Bako dan Yarbawa da Tahiru Taila mai gizo da Sama'ila Neja da Adamu Arushe wadata da Ali Tulu baka saidawa kinka bashi da Alhaji Salihu dan Fulani ga kudi ga iko da Alhaji Mu'azu Dillalin Zinari hannu ka ba kowa to sai kuma sakon gaisuwa daga Malam Usaini Dangote karatuwa jihar Yobe yace salam VOE Hausa dan Allah ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga baba gana Alhaji Nuciya Wacakal da Alhaji Usman Kasim Kiringin da Aliko Auta Kafinta da matata Aisha Usaini Dangote da Garba Sabiola da Ado Salati Goma ga Annabi sai kuma Mahmud Salu Kauran Namoda da Adam A Adam Gashuwa da Buhari Yaya Nguru da Alhaji Umar Forever Gashuwa sai kuma kaka Alhaji Bukar da Usman Kariya Neja da Buba Mai Goro Gashuwa da Salisu Mai Shinkafa Song da Ibrahim Muhammad Mashina da Bala Muhammad Dambang da Bala Usman Karasuwa da Ibrahim Muhammad Karasuwa da kuma Shamaki Ubali Gashuwa da Alhaji Mele Yusufali da kuma Adamu Kwandale Karasuwa da Musa Musa Karasuwa da Iyata Aisha Humaira Husaini Dangote da mai girma hakimin garin Karasuwa da fadawansa kai da ma al'ummar garin Karasuwa baki daya
to baba gaba kuma bari mu je ga sakon fatan alkhairi na babban sakataren kungiyar muryar talaka ta Najeriya Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina shi kuma yace yana fatan alkhairi wannan shirin na bari ya huce zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala Kufa sabuwar birnin Kebbi da jami'in kula da walwala na ƴan kungiya Comrade Abdul Wahab Haladu Gombe sai jami'in bincike na biyu Abdullahi Balarabe Sokoto da jami'in bincike na daya Ali Rafkana Gashuwa da jami'in yaɗa labarai na daya Comrade Umar Gida Dugumi da jami'in yaɗa labarai na biyu Alhaji Muhammad Zalanga Hadeja sai kuma PA Muhammad M Kajiji Sokoto yace da daukacin membobin kungiyar muryar talaka na Najeriya sai kuma sakon Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau wanda yace don Allah ya yi masa fata alkhairi zuwa ga Aliko Auta Kafinta Yalwa da matarsa Maimuna sai kuma Shehu Adamu Rijau da Husaini Dangote Karasuwa da Yusuf Mai Leda Gololo sai dan magaji Kafinta Lulu Bodinga da kuma Abdulkadir Aliyu Mariga sai Hafizu Balarabe Gusau da Rilwanu Ibrahim London Uba sai Rilwanu Mai Akwai Bodinga da Mahmud Salihu Kauran Namoda da Sani Muhammad Chindu da Ibrahim SD Kusfa Zaria da kuma Lawal S Zazzau da kuma Rikaka Bukar Gursuma da kuma Sani Umar Naliliya Makuku da Umar Abdullahi Gambaki da Alhaji Mele Yusufari da Yunusa Tanko Bani Mbaka sai Mai Langilange Yalwa Yawuri da Aminu Adamu Malam Madori sai Kadogara da Gaga Dan Filin Warji da kuma Haruna Muhammad Katsina da Yusuf Chindi Niger State da kuma Comrade Umar Makira karshe gaisuwar fata alkhairi zuwa ga Alhaji Sabu Musa Hassan Katsina da kuma mai girma kanwan Katsina Hakimi Ketare Alhaji Usman Dallo Kankara.
To kafin mu rufe gaisuwar a bari ya huce bari mu kawo wannan sakon da ya fito daga Amadu Manija Bauchi daga Ungwar Karofi Madaki zuwa ga sashen Hausa da Murya Amurka. Yace fili a bari ya huce VOA Hausa a mika min gashe-gashen fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da wannan shiri da Murtala Faruku Sanyina da Baba Yako Makeri sai kuma sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofi Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke unguwan Bakaro a birnin Bauchi da Hajiya Halima Yari a gidan yarin Bauchi da ke kan titin Bakaro a garin Bauchi da Zainab Muhammad Sabitu mai gabatar da shirin likitan bokan Turai a gidan rediyon Albarka Radio da ke garin Bauchi da kuma Hajara Gidado wato ƴar Fulani da ke unguwan Federal Locals masallacin Isa Ali Fantami a garin Bauchi da kuma Dujuman Bauchi na farko Hannabu Bashir Yakubu Lame mai neman kujerar dan majalisar dokoki a jihar Bauchi a mazabar Lame a karamin hukumar Toro a jihar Bauchi da kuma Malama Usaina Balajoni wanda aka sani da Baba Hajjalu da ke unguwan Zannuwa gidan Balajoni a birnin Bauchi da Baba Musa Yashi wanda ke garin Yashi kusa da dajin Yankari a karamin hukumar Alkalairi a jihar Bauchi da mai unguwan Bayan Bata a garin Bauchi wato Alhaji Ibrahim Magayakin Hardun Bauchi a karshe sai kuma Comrade Ismaila Ali malamin kwalejin kimiyya da fasaha na Tatari Ali wanda ke unguwan Jaki a garin Bauchi da fatan an tashi lafiya.
Kuma da Baba ina ga kasan an ce komai kirkin mutum ba za ka iya ganin kowa da gaisuwa ba ina ga kamata mu takaita gaishe-gaishen mu na wannan makon
insha Allah.
Baba katun mu yi sallama da masu saurare bari mu baka wani dan takaitaccen labari ka san makon da ya wuce na ga maka na daddaga ma
wannan karo dai ba labari tangada bane ko
ina akai ai da ma na bada guda ne ka san da gar da Najeriya ai abu daya ne
ana zaman lafiya
ana zaman lafiya wato su wadannan ka san bari-barin nan kwana biyu sun daina ji na a bari ya huce sai suka ce sai suka je suna murnawa sun samu lafiya ba san Bafulatani nan ya koma dawowa
Allah sarki ashe ba a rabu da Bukar ba
ina wai wasu bari-bari ne suka zo Kano ka gane ko
to
sai suka abin nan sun zo da zimma kawai bin sana'ar da suka fara cimma ana yi a gari ita za su yi suna zuwa bakin gari kawai sai suka yi daidai da ranar ana wani biki daurin aure haka ko menene ma kawai suka ga ana ta kiɗa da abin nan sai suka ce aka yi su ma dai ba su je su nemi abin kiɗa sai suka ga ana ta watsa kuɗi haka sai suka ce wallahi sun samu sana'a ba wata sana'a da za su yi sai wannan suka samu kalangu suka abin nan kawai suka bi hanya ranar da suka fara kiɗa na farko sun zata su waɗancan makaɗan kamar sun biyo hanya ne kawai ba tare da sanin me ke faruwa ba sun dai sa'a ne kawai da wannan
haka
bikin kawai to su ma sai suka yi to suna zuwa inda suka fara sai suka tadda wani bawan Allah ne mai dan taɓe hankali amma dai irin yayi shigarsa ta kamala da shadda irin adadin kayayyaki
haka
ya fito ne daga iyalai waɗanda suke dan kar ai ko in gaya maka sai ku ɗaya suka goce da yana da waka ɗan sarki jikan sarki ne takalmin ƙarfe menene suka yi ta koɗa mutumin nan ma lokacin nan ya ji daɗin kiɗa sai ya tashi kawai sai ya miƙa hannu sama ya ce kai an ba ku mota
to
sai suka ce alhamdulillah ai suka goce suka yi sai da suka gaji
alhamdulillah sana'a ta yi
sai da suka gaji sai suka ce to rakashi da ita haya zamu rankade yashi za a babu mota sai ya ce musu ai za a bada mota amma sai kalangu ya fashe za a bada mota
to
nan take kawai ko sai suka samu abu karafa masu tsini kawai suka fafasa
a ci gaba da kida ki
sai suka fafasa kalangun gaba daya
ikon Allah
da suna fasa kalangu sai suka yi toron kai dai ga kalangu ya fashe
sai
shi ma kalangu an bashi mota
kai
sai suka ce subhanallah
kai
raka dai lafiyar ka kalau kuwa sai ce to ita ma lafiya an bata mota
ho
sai ce to wallahi ina ganin sai suka ce wallahi muna ganin raka dai ba lafiya to ubangiji Allah ya baka lafiya sai ce to ita ma lafiyar Allah ya bata lafiya
to alle dai kai
sai suka gare
ido
suka gare wallahi ba abin nan ba ashe
alle wanda ka kai ma sai a baka mota
kenan a to ka san babarbari shi fa dan son banza ne fa kawai kaga wani na sanan shi kawai ka zo kai haye baka san abin da ke nan ba baka tsaya
kawai ka je kai wanka sarki ka fada ciki
kware da gaske
to wala burtala kamar yadda ka faɗi yau a takaice ne shi yasa na ga malama Juli na daga mana hannu a don haka mun dire a nan sai sabon mako idan Allah kai mu baba ya ku makeri ne nake mu fatan alheri assalamu alaikum
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya